Ya Alana, I'm Samin, my editor fina. Makiana, baza su ce ba, ai mun yi nasara da shi.
Suna murnan faduwa.
Ka dube ni, ya Alana, ka amsa min, ka mayar da ƙarfina. Makiyana, baza su ce ba, ai mun yi nasara da shi.
Suna murnan faduwa. Har yaushe
za ka manta da ni, ya Ubangiji?
Har yaushe
za ka ɓoye mini fuskarka?
Har yaushe
raina zai jure shan wuta?
Har yaushe
ɓacin wannan dare da rana?
Har yaushe
I look up here, where comes my help? My help comes only from the Lord. He is the maker of heaven and of earth. He's my rock and salvation. I look up here, where comes my help? My help comes only from the Lord. Zani raira ga Ubangiji na, domin ya kyautata mini.
Har yaushe
za ka manta da ni, ya Ubangiji?
Har yaushe
za ka ɓoye mini fuskarka?
Har yaushe Makiya nasara.